jerin laifuka shida ne ake tuhumar Malam Ibrahim Shekaru tsohon ministan ilimi da Alhaji Aminu Bashir Wali tsohon ministan lamuran ƙetare na Najeriya da kuma injiniya Mansur Ahmed tsohon kwamishinan ayyuka na jihar Kano zamanin gwamnatin Rabi Musa Kwankwaso ta farko. Laifukan shida sun shafi yadda aka sarrafa naira miliyan 950 da jam'iyyar PDP ta fitar domin gudanar da yakin neman zaɓe a shekara ta 2015. Kuma hukumar ta EFCC na tuhumar tsohon gwamnan na Kano Malam Ibrahim Shekaru da tsohon minista Aminu Wali da karɓar naira miliyan 25 kowannen su daga cikin wannan adadin kuɗaɗe, yayin da shi kuma hukumar ke tuhumar injiniya Mansur Ahmed da amfana da naira miliyan 10 baya ga cewa dukkanin su sun yi tarayya wajen halatta kuɗin haram da kuma sarrafa su. Bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin bangarorin biyu, kotun karkashin jagorancin Justice Zainab Abubakar ta bada belin mutanen uku bisa sharuɗan cewa kowannen su ya kawo mai tsaya masa ma'aikacin gwamnati a matakin tarayya ko kuma jihar Kano wanda bai gaza mukamin darakta ba, kuma tilo zai mallaki gida ko fili a jihar Kano mai cikakkun takardun gwamnati. Haka zalika kotun ta kallafa wa masu belin biyan naira miliyan 100 akan kowane guda daga cikin waɗanda ake tuhuma a duk lokacin da ya tsallake belin. Haka zalika yana daga cikin sharaɗin belin waɗanda ake tuhuma su danƙa wa kotun tafsirinsu na tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Barista Johnson Ojabana shi ne ya jagoranci lauyoyin hukumar EFCC. Ya ce za mu shirya shaidu da hujjojinmu domin gabatar wa kotu a ranar fara sauraron shari'ar. Shi kuwa barista Samu Ologunlanisa, wanda ya jagoranci lauyoyi goma masu kare waɗanda ake tuhuma, na cewa
the ruling is a good one. The defendants were arraigned and the court has exercised discretion to grant them bail.
Ya ce hukunci ne mai kyau, an gabatar da waɗanda ake tuhuma kuma kotu ta yi aikinta ta kuma ba da su beli. Za mu yi ƙoƙarin cika sharuɗan belin.
We ensure that the bail terms are complied with.
A gaske Justice Zainab Abubakar ta sanya ranar 26 ga watan gobe na Yuli domin fara sauraron shari'ar, bayan da aka gudanar da zaman kotun ne cikin tsauraran matakan tsaro. Yanzu dai tsafin ministocin biyu da tsohon kwamishinan za su ci gaba da kasancewa a hannun hukumar EFCC zuwa lokacin da za su cika sharuɗan belinsu. Bayan fitar su ne daga harabar kotun, wata arangama ta wakana tsakanin magoya bayan su da jami'an tsaro, har ma jami'an suka yi harbi da bindiga tare da harba hayaƙi mai sa hawaye. Gabanin haka ta faru dai sai da wani rukuni na magoya bayan waɗanda ake tuhumar suka gudanar da sallar neman biyan bukata ta musamman a kan titin zuwa harabar kotun da ke nan Kano. Tuni dai makusanta da magoya bayan waɗanda ake tuhumar ke danganta wannan mataki na hukumar EFCC da sha'ani irin na siyasa. Malam Sule ya Usule, tsohon daraktan labaru ne na tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekaru.
Wannan siyasa ce sosai ƙararama, siyasa ce kuma ma me yasa abin nan dindini bai taso ba tsakanin biyu da ta wuce. Sadauna ya fito da takarda ya zai tsaya takarar shugaban ƙasa, sannan kuma ya yi interview da wata gidan talabijin AIT inda ya nuna cewa wannan gwamnati a yanda al'ummar Najeriya take kallon ta ta gaba.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.